Write it all out like a bird in the sky. Wheels, write it all out like you were a bird. Fly it all out like an eagle in a sunbeam. Write it all out like you were a bird. A tall hat like the druid in the old days. Wear a tall hat and a tattered gown. Ride a white swan like the people of a Beltane. Wear your hair long, babe, you can't go wrong. Catch a bright star and a place it on your forehead. Say a few spells and baby, there you go. Take a black cat and a sit you on your shoulder, and in the morning you'll know all you know. Wear a tall hat like a druid in the old days. Wear a tall hat and a tattered gown. Ride a white swan like the people of a Beltane. Wear your hair long, babe, you can't go wrong.
Da 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 da